ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 98 a littafin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala za mu yi kokarin karanta hadisi na 491 zuwa hadisi na 495 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan cewa rashin lafiya yakan zama ni'ima ga musulmi, jinya takan zama ni'ima ga musulmi. Al-Imam al-Bukhari ya yi babi na 226 ya ce babu kafaratul marid, babi game da kafara ta rashin mara lafiya, wato kafarar mara lafiya. Da farko yana da kyau mu san abin da ake nufi da kafara. Malamai fitattu masana harshen Larabci na zamanin farko sun yi bayani akan wannan kalma, saboda ta zo a cikin Al-Qur'ani kuma ta zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai al-Imam Ahmad bin Faris a littafin sa Mu'jamu Maqayis al-Lugha a mujallad na 5 shafi na 191 yace abinda ake nufi da kafara huwa satr wa taghtiya, shine rufe abu, shine lullube abu. Asali ma'anar ta kenan a kalmar Larabci. Kafara shine rufe abu, a lullube shi. Haka ma al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Azhari a littafin sa Tahzibul Lugha yana mujallad na 10 shafi 197 yace wal kafaratu sunniyat kafarat li'annaha tukaffiru dhunuba ay tasturuha. Abin da yasa ake kiran kafara da wannan kalma, saboda idan aka yi kafara, wato kafara tana rufe zunubi, tana ɓoye zunubi, kafara tana lulluɓe zunubi, ba a ganin zunubi din. Sai ba da misali ya ce kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kafaratul ayman a cikin Al-Qur'ani, kafara ta rantsuwoyi. akwai kafaratu zihar, kafara na zihari wanda yake kasancewa a zaman aure, wal qatlul khata'i, sannan akwai kafara na kisan kuskure. Idan musulmi ya yi kisa na kuskure, to akwai kafara da yake yi. Waɗannan kafarori sun taho a cikin Alƙur'ani, kuma an samu hukuncinsu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa qad bayyana Allahu jalla wa azza fi kitabihi wa amara biha ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya yi umarni ga bayinsa, kuma ya yi bayani daki-daki game da waɗannan kafarori ɗin. Saboda haka idan aka ce kafara ta rantsuwa, ana nufin abinda za ka aikata wanda a dalilinsa a ƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe wannan laifi da kai na rantsuwa, zai rufe laifin ba mai ganinsa. Saboda haka ba za ma a ambace shi ba. Idan aka ce kafara na zihari, shi ne za a rufe wannan laifi idan mutum ya yi kafara a kan zihari da ya yi a zamansa na aure. Haka kuma kafara ta kisa, idan mutum ya yi ta, to Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe masa wannan laifin a ƙiyama. Saboda haka asali ma'anar kalma ta al-kafara wato shi ne as-satr wa taqdiya, wanda ya zo cikin lisanul arab yana mujallal nabiyar shafi na 144, al-kafaratu ma kufira bihi. Asali kafara ita ce abinda aka yi kafaran a dalilin sa, wato kamar misali sadaka da ka bada, ko kuma azumi da kai, ko yanta baiwa, wanda duk yana cikin abubuwan da ake aikatawa wato a hukuncin kafara aw nahwi zalika. Haka yazo a cikin littafai da dama na harshen Larabci, hatta littafin as-sihahu tajul lugha na Imam Isma'il al-Jauhari da mujallal nabi shafi na 807. To amma anan muna magana ne akan kafara ta mara lafiya, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya faɗa kafaratul marid. Don haka Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana sharhin babin da al-Imam al-Bukhari ya kawo a Jami'us Sahih, ya yi magana akan kafara ta mara lafiya kamar yadda ya magana akan kafara ta mara lafiya a nan al-Adabul Mufrad wato Fathul Bari mujallal na 10 shafi 104. Yana cewa wal kafaratu sigatun balagatin min at-takfir wa asluhu at-taghtiyatu was-satr. Asali ma'anar kalma ta al-kafara wato shine a rufe abu a lullube shi. Wal ma'ana huna, ma'anar kafara anan ita ce anna zunubal mu'min tatagatta bima yaqa'u lahu min alam al-marad. Ya bambanta da kafara da aka yi magana akai a cikin Al-Qur'ani. Wadancan nau'ukan kafara kamar kafara ta rantsuwa, kafara ta zihari, kafara ta kisa, wani laifi ka aikata aka ce kai kaza, idan ka yi Allah zai rufe laifinka. Amma kafara ta rashin lafiya fa, wato ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe zunubin bawa saboda zafin ciwon da ya ji ba tare da ya roke shi ya gafarta masa ba. Idan kai rashin lafiya baka nemi Allah ya gafarta maka ba, amma Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe wannan zunubin. To wannan kafara sai dan bambanta da wancan ta wajen ma'ana, amma dai dukkan su ma'anar su guda shine rufe laifi. Illa dai kafara ta rashin lafiya ana rufe laifinka ne saboda wahalar da ka sha a jinyar da kai, sai Allah ya rufe wannan laifin. Ibn Hajar cikin Fathul Bari har yanzu yana mujallal na 10 shafi 110 yace wallazi yadhharu anna al-musiba idha qarana has-sabru hasala at-takfir wa raf'u ad-darajati ala ma taqaddam tafsilu. Yayi magana mai tsawo a cikin Fathul Bari, akwai fahimtar da malamai suka yi, malaman farko sun samu sabani fahimta game da kafara. Lalle babu shakka idan mutum ya rashin lafiya Allah yana rufe laifinsa a dalilin wannan jinya, amma shin abu guda mutum yake samu, falala ɗaya ce, ni'ima guda ce mutum yake samu saboda jinyar da ya yi, ko ko tafi guda? Wannan shine abin da malamai suka yi sabani akai. Yayi magana akai yana cewa idan kai haƙuri akan rashin lafiya da ka samu, wannan musiba da ta same ka, hasalat takfir, za ka samu wannan falala ta Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe laifinka. To na biyunsu shi ne raf'u darajati, za a ɗaga darajarka. Kaga falala biyu kenan mutum ya samu a dalilin rashin lafiyansa. an gafarta masa zunubi, don ma'anar gafarawa to shine kamar an yafe mar, tunda an rufe laifin kaga ba za a tambaye shi, ba za a tume shi ba, ko da hisabi za a yi a kiyama ba za a kawo laifin da suna laifi ba, sai dai a kawo shi da sunan lada. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah zai canza laifukansu su zama lada. Don haka ko da za a yi magana akan laifin da ka aikata ba za a kawo shi da sunan laifi ba, sai a kawo shi da sunan lada. To wannan ya nuna cewa ana samun falala a dalilin jinya har kashi biyu, wa in lam yahsul as-sabr nuzura in lam yahsul min al-jaza'i ma yuzammu min qawlin aw fi'lin fal-fadlu wasi'un. Idan mara lafiya yayi hakuri da jinyar da ya samu, cutar da ta same shi, to yana samun abubuwa guda biyu ne. Ibn Hajar ya fifita ya rinjayar da wannan fahimta, abubuwa guda biyu mutum zai samu: na farko Allah zai rufe laifinsa, na biyu Allah zai daga darajarsa. Idan mutum hakurinsa ya gaza, to falalar tana daɗa ragewa, saboda haka ana la'akari da maganar da mara lafiya yayi da aikin da ya aikata. Idan maganarsa ta saba ma tauhidi, tana rage falalar da ake bashi a sadar dalilin wannan jinyar da yayi, to har ana nan ya zamanto dai idan mutum ya cika din, misali ya cika hakurinsa da ake so, to zai zamanto ladansa karuwa yake, bai karewa. Idan kuma hakurinsa ya gaza, to haka nan kuma ake ta rage wannan falala din da Allah madaukaki yake ba wa marasa lafiya. Walakin dal manzila munhatta min an manzilati sabir sabiqa, amma idan mutum ya zama mai ya gaza hakuri ta wajen rashin lafiyar da ya same shi, to falalar da zai samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tana raguwa. Wa in hasala fa yakunu zalika sababan li naqsil ajrin maw'udi aw takfir. Har ana nan dai idan wato rashin hakurinsa yayi yawa sosai, sai a waye gari ma jinyar da yayi bata rufe laifin nasa ba, sannan ko bai samu daukakar daraja a dalilin ta ba. Yana cewa faqad yastawiyan wa qad yazidu ahaduhuma 'ala al-akhir fa bi qadri zalika yuqda li ahadihima 'ala al-akhir. Saboda ka gurbadan abin da ake la'akari da shi shine irin hakurin da kai. Kuma babu shakka maganar da Ibn Hajar yayi tana da hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai hadisin Mahmud bin Labid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, idan Allah yana son wasu mutane to sai ya jefa musu bala'i. Jarabawa shine bala'i da Hausa, jarabawa wato ta rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace faman sabara falahu sabra falahu sabru wa man jazaa falahu aljazaa, wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri, wanda ya karaya bi ma'ana ya gaza wajen hakuri din to ya samu sakamako na gaza hakuri. Wanda kaga ya dace da magana da Ibn Hajar ya faɗa, ashe gurgurdan hakurin ka, gurgurdan ladan da kake samu a dalilin musibar da ta same ka. Saboda haka Ibn Hajar ya ce wannan hadisin na Mahmud bin Labid, waɗanda suka ruwaito shi wato malamai ne amintattu, yana cewa ruwatuhu siqatun wa lahu shahidun min hadisi Anas, akwai hadisin Anas bin Malik wanda yazo cikin sunan Tirmizi, wa hasanahu al-Imam Tirmizi, al-Imam Tirmizi ya kawo hadisin Anas wanda ke zama hujja ga wannan. Saboda haka sai Ibn Hajar ya ce alhamdu wal aula hamlul isbati wan nafi ala hadaini. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Mahmud bin Labid, wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri, wanda ya gaza hakuri ya samu sakamakon gaza hakuri, kaga al isbat wan nafi, ana tabbatar ma lada na samun na jinya da kai gurgurdan hakuri, kana rasa lada na jinyar da kai gurgurdan rashin hakuri, kaga an samu al isbat wan nafi ala halaini. Faman kanat lahu zunubun masalan afada al-marabu tambisaha, idan kana rashin lafiya kana da zunubai, to za a yi ta goge zunubin a dalilin jinyar da kake. Wa man lam takun lahu zunubun kutiba lahu bi miqdari zalik, sai ya zamanto kai kayi rashin lafiya ba kama da zunubi, to akwai raf'u daraja sai a karin da kara ma daraja saboda rashin lafiya da kai, kaga ya zama har yanzu da yana matsayi na kafara din. Saboda haka asali abu biyu ne, amma me yasa aka kira shi da suna kafara? Yace lamma kana al-adlab min bani adam wujudul khataya fihi, saboda akasari ɗan adam ana samu su da laifi, waɗanda ba su da zunubi kaɗan ne, kaɗan ne waɗanda ke za ka samu ba su da zunubi. Wanda manzon Allah ke cewa kullu bani adama khata'u, duk wani ɗan adam ana samun shi da laifi. Hakikatan akwai ɗan adam da ba shi da laifi, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan la'akari da akasari ɗan adam, saboda manzannin Allah ba su da zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba su kaɗai ba ne. To saboda mafi yawan mutane ana samu su da zunubi, shi yasa aka kira sakamakon da mara lafiya yake samu da suna kafara. Amma ba iya kafaran zunubi bane, akwai raf'ud darajati, idan mutum ba shi da zunubin zai samu daukakan daraja. Wa man asbata al-ajra fa bihi fa huwa mahmulun ala tahsil thawab yu'adilu khati'a, fa idza lam takun khati'a tawaffara li sahibil marad thawab, idan akwai zunubi tare da mara lafiya to sai dalilin jinyarsa a rufe wannan laifi nashi, idan babu zunubin fa sai ya samu karin daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na farko, حدثنا إسحاق بن العلاء بن زبريق قال حدثنا عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر الهمسي ونن يارز كزاما إما زع الله أما بمسلم تبع باش با 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 وتوالوك تشنا النبي صلى الله عليه وسلم يكينن بمسلم تبع دمها كبا أسن يشتم صحابي إلا دي تابعي ya karbo hadisin yana cewa anna Qutayfa bin al-Harith as-Sukuni, Qutayfa bin al-Harith yana cikin yaran sahabban manzon Allah, shi ma sahabi ne amma yaro ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bada labarin hadisin sa. Akhbarahu, ya bashi labari, anna rajulan ata Aba Ubaidah bin al-Jarrah, wani mutum yazo ga Abu Ubaida, Abu Ubaida bin al-Jarrah wanda muka yi magana a baya akan sa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran sa aminul umma, babban sahabi. Wani mutum ya zo ga Abu Ubaida daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waji'un, yana jinya bashi da lafiya. Fa qala, sai yace kaifa amsa ajrul amir, tayaya ladan jagoranmu yayyammaci, kamar yana cewa me yawan ladan jagoranmu, saboda Abu Ubaida ya jagoranci mayaka musulmai, shugaba ne. Kaifa amsa ajrul amiri, tayaya ladan jagoranmu komandanmu tayaya yayyammaci, wato a wannan yammaci me yawan ladan jagoranmu, wato kamar yana gaida shi ne akan wannan rashin lafiya da ya, amma sai kawo wannan kalma. Misali, ta dai gaida mutum mara lafiya ka ce yaya jiki, amma shi sai ya masa tambaya da ke wannan mutumin sahabi ne, ina labarin yawan ladan jagoranmu a wannan yammaci, wato na jinya da yake yi. فقال سي أبو عبيدة يتي هل تدرون فيما تؤجرون به, شنكو كنسان أبين دا أكي باكو لا دا دليل سكوا. فقال سي يتي بما يصيبنا فيما نكره, أبو بوان دسكي سامم ودن دباما سو انسوك سامم ونمو تمي فلا. فقال سي يتي شي أبو عبيدة سبو دينا دكي ودن دكي دفهم تجيوا kafara kadai mutum yake samu banda wato raf'ud darajati, kasancewar wasu hadisan manzon Allah ba su iso gare su ba, domin ba duka sahabbai ne suka san hadisan manzon Allah ba. Zai yiwu wannan sahabi ya san wannan hadisi, wancan bai sani ba, hatta manyan sahabbai. Zai kasance wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, sahabi baya gure, saboda haka bai santa ba, sai ya dogara da wata magana da ya taba ji. to irin haka yana faruwa, don haka yasa akan samu sabanin fahimta na hukunci ko na wani al'amari a tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Abu Ubaida sai ya ce inna ma tujaruna bima anfaqtum fi sabilillah, wato shi yayi gaisuwa ne ga Abu Ubaida yana ce masa ina ladan jagoran mu a wannan yammaci, wato na jinya da yake fama da ita. Sai ya ce kai kun san ku abinda ake baku lada a kansa, sai wannan ya bada amsa da cewa bima yusibuna fi ma nakara, abinda ya same mu wanda ba ma so Allah yana bamu lada a kai. Sai Abu Ubaida ya ce inna ma tujaruna bima anfaqtum fi sabilillah, in lada kuke samu to za ku samu lada ne saboda abinda kuka bayar a hanyar Allah. Ka dauki kuɗi ka ba ma, ka taimaka an gina masallaci, an gina makaranta, wanda fi sabilillah za ka samu lada. Wastunfiqa lakum, da kuma abinda aka batar muku, aka batar muku wato wani ya muku sadaka kamar kana da ɗa ya maka wata hidima ta dukiya a bayan rasuwarka, za ka samu lada a kai. Shine istunfiqa lakum, yani unfiqa lakum, abinda aka batar na dukiya domin ku, to za ku samu lada a kai. Sun ma'adda adatan rajuli, ya kirgade kaya na mutum. Idan aka ce adata ana nufin alatu, kamar na tafiya yaki, yana kirga abubuwa kaya na yaki, kamar ya ce takobi in ka rataya kaza, yana ta kirga abinda mutum ya kai rike saboda ya tafi jihadi. Kullaha ya kirga su gaba daya. Hatta balaga izarar birzaun, har sai da Abu Ubaida ya isa ga wato linzamin doki, ya kirga da linzamin doki. Linzamin doki ma kana samun lada a kai saboda shi ma kai tanadinsa ne fi sabilillah, wato duk abin da ya zama kai tanadin saboda tafiya jihadi to kana samun lada a kan shi. Asali albirzaun, wanda yana cikin lisanul arab, lisanul arab mujalla na 11 shafi 77 yana maraddul mukhtar, yana mujalla na shafi 155 khaylul ajam, dawakai in ba na larabawa ne bane, ana kiransu albarazil, albirzaun guda daya, doki in ba na larabawa bane sunansa kenan. Idan aka ce al-inaqu ko a ce al-itaqu, bi ma'ana jam'u atiq, shine itaqu, kiramu khaylul arab, dawakai na larabawa mafi daraja su kadai yake kira da wannan kalba. Idan aka ce al-hajin, shine ya zamanto dokin larabawa yayi barbara ga godiyar wato doki kenan na wata kabila daban wacce ba larabawa ba, ya zama an samu doki babansa yana cikin dawakan larabawa, wa ummuhu ajamiya, amma mahaifiyar wannan dokin ya kasance tana cikin dawakai na wasu al'ummomi wanda ba larabawa ba. To wannan dokin sai ana kiran shi al-hajin, kamar yana da ruwa biyu ta gefen babansa balarabe ne shi dokin, saboda dawakai daban-daban. Akwai dawakai na larabawa musamman sanannu ne, to idan doki ba na larabawa bane suna kiransa albirzaun. Idan ya kasance wato an samu doki, mahaifiyar dokin, godiyar da ta haife shi, ya kasance ita ce ta larabawa, to suna kiransa al-muqrib, wato kowane dokin da irin sunansa da yake larabci yana da fadi. Shine Abu Ubaida yana kirga abubuwan da mutum yake tanadi tafi jihadi, zai samu lada a kai. Yace hatta izaral birzaun, hatta linzami, wanda ake sanya mu dawakai, idan mutum ya tanadi su yana samun lada a kai. Sai yace amma walakin hadhal wasab, shi wannan jinya, alladhi yusibukum, rashin lafiya da yake samun ku, fi ajsadikum, a jikunan ku, yukaffiru Allahu bihi min khatayakum, Allah yana gafarta muku game da laifukan ku, ba lada kuke samu ba. Kaga yana da fahimta cewa ana samun kaffaran zunubi a dalilin jinya kadai, ba a samun ne raf'ud darajati, wanda shine abinda Ibn Hajar yayi magana akai. Hatta cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wanda ke da wannan fahimta, kuma hadisin riwayarsa tana da kyau. Akwai hadisin Abu Huraira wanda ya dace da wannan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasabul mu'min kafaratu li khatayahu. Abu Huraira ya rawaito hadisi irin wanda Abu Ubaida yake magana akai, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasabul mu'min alwasab shine almarad wasabul mu'min rashin lafiyar mu'mini kafaratu li khatayahu kafara ne wato ga laifukansa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2410 wannan hadisin ya tabbatar mana Abu Ubaida shi yana ganin idan mutum ya rashin lafiya to Allah yana kankare yana rufe mai laifuka amma ba wai samun lada akan jinyar ba wanda hatta daga cikin magabata malamai da aka samu wasu sun tafi akan wannan fahimta manyan malamai amma bayanin Ibn Hajar shine mafi inganci babu shakka bayan rufe zunubi sannan mutum yana samun raf'u darajati Allah ya samu gani hadisi na gaba da sana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi قال حدثنا عبد الملك بن عمر القيسي بن عمرو أكنيكو حدثنا عبد الملك بن عمرو القيسي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة wato wannan hadisin sahabbai biyu ne hadisin na sahabbai biyu ne da Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Huraira Allah ya kara musu yarda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam sun karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yusibul muslim duk abin da ya samu musulmi min nasabin kama daga gajiya shine an-nasab gajiya ta samu musulmi shine at-ta'ab wala wasabin babu wata jinya rashin lafiya shine al-marad kamar yanda ya gabata a hadisin Abu Ubaida wala wasabin babu wani rashin lafiya da zai samu musulmi wala hammin babu wata damuwa da za ta samu musulmi wala hazanin babu wani bakin ciki wanda zai samu musulmi da damuwa da bakin ciki min amaradil batin suna daga cikin rashin lafiya na boye ba jinya bane na zahiri amma a batini jinya ne saboda suna lahani wa mutum bakin ciki da damuwa sukan dalilin halakar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin rashin lafiya shi yasa malamai suke cewa damuwa cuta ce ta boye tana cikin cututtuka na boye wanda yana iya kisan mutum yana iya mai lahani kamar yanda cuta ta zahiri take lahani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala azan ko wata wato kalma na batanci shine asali al-aza wala gammin babu wani kunci wanda shine abinda ke kuntata kirjin musulmi abinda ke kuntata zuciya kaga kenan bakin ciki yayi tsanani wanda zai kawo kulli a zuciya shi ake kira gammin ma yabiqu ala alqalbi wadannan cututtuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga sun shafi cututtuka na zuciya wanda yayi magana akan cuta ta zahiri ita ce alwasab ita ce almarad cuta da take samun jikin mutum da cutar da take samun zuciyar mutum manzo Allah yace babu wannan cuta hatta shauka yushakuha hatta qaya da ta soki mutum idan aka ce yushakuha ana nufin udkhilat fihi qaya da ta aka shigar da ita kafar mutum ko jikinsa illa kafarallahu biha min khatayahu face Allah subhanahu wataala ya suturta laifukansa a dalilin waɗannan cututtuka da ya kirga Allah ka ba mu lada kuma hadisin isnadin yana silsilatu sahiha yana da ya inganta hadisi 2503 asalin hadisin yana sahih al-bukhari yana kitabul marda akwai littafin da imam al-bukhari ya ware cikin al-jami' as-sahih kitabul marda babu ma jaa fi kafaratil marad yana sahih muslim kitabul birri was-sila babu sawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin al-imam muslim yace wa fihi tanbihun تنبيه نبيهم على أن السالك إن عجز عن مرتبة الرضا وهي تلذذ بحلاوة البلاء ألا يفوته تجرؤ مرارة الصبر في حب المولى فإنه ورد المصاب من هرم الثواب كرك يدا dan cuta ta same ka kai babban asara domin babban asaran ba rashin lafiyar da kai bane babban asaran shine rashin samun falalan da ake samu idan an yi jinya shi sa ake cewa ai wanda musiba ta samu shine wanda yayi asaran ladanta ba wai wanda musiba ta samu shine wanda yayi asaran lafiyarsa ko dukiyarsa la waye ya samu musiba shine mutumin da ya rasa lada a dalilin musibar da Allah ya dora mai akwai hadisin Muawiya yana cewa sami'tu Rasulullah yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in yusibul mu'min fi jasadihi babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa yu'zihi har ya cutar da shi illa kafara anhu min sayyi'atihi face a dalilin sa Allah ya rufe masa wasu daga laifukansa yana al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisin 3410 babu wani abu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yusibu al-mu'min babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa wanda zai cutar da shi face a dalilin wannan abin Allah subhanahu wataala ya rufe mai wasu laifukansa akwai hadisin Aisha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يكي إذا اشتكى المؤمن إذا مؤمني يكوك وتجنيا وتجوتاد تساميشي أخلصه ذلك من الذنوب ونن جوتر تنات أركا كيشي دك ذنوبي كما يخلص الكير خبث الهدي كما رياندا وتر مكيرا تكيت أركا كي واتوكاله دك دكي yanda wutar makera take wato cire datti daga jikin karfe haka jinya take cire zunubi daga jikin mara lafiya in dai musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'min shi ma hadisin ya inganta yana sahihu targhib hadisin 3417 akwai hadisin jabir bin abdullah yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin babu wani mumini ko mumina babu wani musulmi ko musulma saboda haka ya nuna cewa kowa yana samun wannan falala a wajen Allah ba sai kana darajar mumini ba hatta musulmi yana samun wannan lada saboda in aka ce musulmi ana nufin darajar sa bata kai ta mumini ba yamrabu marban ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرب مربا إلا قص الله عنه من خطاياه مزع الله يتشي باب والمؤمن كو مؤمنا باب والمسلم كو مسلما وان ذي ونجنيا ونرش الله فيها فاتشي الله سبحانه وتعالى يا كاتئي مي وسلي فكا قص الله الله ذي ينكي مي وسلي فكا أدليل ونجنيا ردين شما حديثي ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa rashin lafiya ba fushi ne daga Allah subhanahu wataala ba rashin lafiya ga mumini ba a dalilin fushin Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ba da yazo cikin muwaqqa hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu yana sahihul bukhari kitabut tibb wanda Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya zuba mun musiba musibar ma da aka fada kaga ta ma fi karfin jinya dan musiba tana iya samun ka ta wani gefe na rayuwarka ba sai jikinka ba idan Allah ya yi nufin alkhairi gabawa sai ya zuba mun musiba saboda haka sai malamin suka ce ashe jinya da take samun musulmi ba dalilin fushin Allah bane dalilin son Allah ne ma gabawa alamar Allah subhanahu wataala yana son ka babu tabbas amma alama ce hadisin yana litahin muwatta yana sahih al-bukhari al-imam al-baybawi yace yuwassil ilayhi al-masa'iba li yutahhirahu min az-zunub abinda hadisin yake nufi idan Allah yana nufin alkhairi gabawa sai isar da musibu ga wannan bawa me yasa saboda ya tsarkake shi daga waɗannan zunubai bai roki gafaransa ba idan ya gama tsarkaka fa yarfa'u darajatahu ya ƙara daga darajarsa saboda idan aka ce al-musiba ismun li kulli makruhin, duk wani abu mara kyau musiba ne, saboda haka duk wani abu mara kyau da ya samu musulmi a dalilin sa yana samun kafarar zunubi. Wa zalika li anna al-ibtila bil masa'ib tibbun ilahi, malamin yace jarabawar Allah ta musiba wato shine jinyar Allah da kansa gabawa. Idan baka da lafiya zaka je gurin likita ya rubuta ma magani, to shi Allah subhanahu wa ta'ala maganin da yake ba ma bawa shine ya dora mai ciwo. Zaka ce a to ai cuta ce akai kuma aka kira ta magani, yadawa bil ihsan min amradi zunubi al muhlika, ai cuta ta zunubi tafi cuta ta jikinka. Cutar zunubi ita ce cuta a wurin Allah, ba wannan rashin lafiya da yake jikinka ba wanda akwai lokacin da za ka rabu da shi, amma zunubi in ya taru gare ka ba ka rabuwa da shi sai dai ikon Allah. Saboda haka in Allah ya yi nufin alkhairi gare ka sai saukar da cuta din, saboda a dalilinta sai ka rabu da zunubi. Kaga jinyar Allah sai ta bambanta da jinya ta likita dan adam. Yana Faidul Qadir mujallal 6 shafi na 124. Saboda haka yana daga cikin ni'imomi wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma dan adam, jinya, musiba, abinda rai bai so ba, ranka ya baci, kaga dai ba a so, amma kuma ni'ima ce ta Allah gare mu. Malamai suna cewa qalilu wa kaseeru, komi kankantarsa kuma komi yawansa ni'ima ce gabawa. Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Karmani yana cikin wadanda suka yi sharhin Sahih Bukhari shekararsa 655 rabuwarsa da duniya, yana cewa kamar yadda Ibn Hajar ya kawo maganarsa a cikin Fathul Bari yana mujallal 10 shafin 106, yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya bayyana mana abinda ake nufi da al-masa'ib a cikin hadisin, dan ka duba manzon Allah ya yi magana hatta al-gammu shine kunci wanda ke samun zuciya, da ake nufi da al-gammu yashmalu jami'a anwa'il makruhat, duk wani abin da rai bai so ba yana sa zuciya ta kuntata. Li'annahu imma bi sababi ma ya'ribu lil badan aw an-nafsi, ranka bai son abu to kana samun kunci akai, jikinka ya samu wata cuta kana samun kunci akai, to duk dalilin kunci yana zama alkhairi gare ka. Wannan ya nuna ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na gaba, haddathana Muhammad bin Isma'il at-Tabuzaki qala haddathana Abu Awana shine al-Waddah bin Abdullah al-Yashkuri an Abdul Malik bin Umayr ana kiransa al-Qibti saboda mutumin Masar ne, ya ga sayyiduna Ali da Abu Musa al-Ash'ari sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن أبيه عبد الرحمن بن سعيد يا كربو حديثي دقى بابنسا شين سعيد بن وهب الهمداني بابنسا يباد الاباري قال يشي كنت مع سلمان ناكسا شي تارد سلمان وعاد مريضا في كندا. سلمان يا تفي قيد والمر لا فيها ما قديلا دائكي كرن تكندا سنة كنك بيل الله ربا ينكي يمن. Kinda sunan kabila ne na Larabawa. Falamma dakhala alai, lokacin da ya shigo wurin wannan mara lafiyan, kala sai Salman ya ce masa abshir albishirinka fa inna marabal mu'min, domin rashin lafiyan mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan, Allah yana sa ya zama kafara ga shi mu'min, rashin lafiyan ya zama dalilin rufe laifukan mu'mini. Wa musta'taban, kuma yana zama mai fada ga shi mumini din, kamar rashin lafiyan yana maka fada, yana ma wa'azi ne, domin idan aka taba ka zaka gane gaba fa akwai mutuwa, idan ba a dan taba mu ba za mu waiwaya ba. To taba ka da aka yi ka kwanta aka yi ta fama har ma ana tamanin zaka mutu sai ka miƙe, to wannan zai sa ka tuna cewar lalle fa gaba akwai mutuwa. Saboda haka rashin lafiya yake zama kafara, ya zama tsawatarwa ga mumini. Wa inna marabal fajiri, amma rashin lafiya na mutumin banza shine alfajir, mutumin banza alfajir yana zama kafiri, yana zama musulmi, Allah ka tsare mu. rashin lafiyansa kalba'ir kaman raƙumi ne, aqalahu ahluhu masu mallakansa, wato suka yi masa dabaibayi, sun arsaluhu, sannan daga baya suka sake shi. Raƙumi ne an ɗaure, daga baya an sake. Fala yadri lima uqila wa lima ursila, bai sani ba don me aka ɗaure shi kuma don me aka sake shi, kuma bai ma yi tambaya ba, ya je samu sauki shikenan an gama. Baka kafiri yake, rashin lafiyan bai zama kafara ga laifinsa ba, rashin lafiyan bai zama tsawatarwa ga rayuwarsa ba. Allah ka tare mu. Dasana Musa bin Ismail at-Tabuzaki قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال أخبرنا عدي بن عدي الكندي وأنه صحابي لمن زعم الله صلى الله عليه وآله وسلم عدي بن عدي الكندي عن أبي سلمة يا تربو حديث دقاء يارا صحابي من زعم الله شيني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بلائي بيربوا دمومني دمومنا بلائي بيربوا دمومني بلائي بيربوا دمومنا في جسده إما أجكنسا وأهله دئيالنسا وماله دجوكيسا حتى يلقى الله عز وجل حرسيا حدد الله مبواي ميدوكك وما عليه خطيئة باب كوني في أتاردش حديث ينا سلسلة صحيحة حديث ندبو ذا ريبو ذا تمان سيتي حدثنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا عمر بن طلحة الليثي عن محمد بن عمر المخزومي مثله يساك كاو ولي إسنادينا حديث إرن ونا سيدي وزاد أنسى مكاري daga cikin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce fi waladihi hatta ta'ayansa sai Allah ya jefa bala'i, wato bala'i bai rabuwa da mumini, imma Allah ya jefa bala'in nan a jikinsa ko ga iyalinsa ko ga dukiyarsa ko ga ƴaƴansa, haka Allah yake. Hadisin yana sahihu targhib, hadisin na 3414, kuma hadisin yana sunan at-Tirmidhi kitabu az-zuhdi. باب ما جاء في الصبر على البلاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم يجي بلائي بيربوا ده مؤمني بلائي بيربوا ده مؤمنا مچه في نفسه وولده وماله شيني wannan isnadin da Imam Bukhari ya kawo na biyu fi nafsihi wa waladihi wa malihi bala'i ya sami ransa, bala'i ya samu ƴaƴan mumini, bala'i ya samu dukiyar mumini, haka ba za a rabu da haka ba hatta yalqa Allah, har sai mumini ya hadu da Allah. Wa ma alayhi khati'a, babu wani laifi a tare da shi. Hadisi yana littafin Muwatta, amma ya zo da wani lafazi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yazalu almu'min yusabu fi waladihi, mumini bai gushewa ana jefa mar musiba ga ƴaƴansa, wa khassatihi, da na kusa da shi. Idan bala'i ya samu abokinka ya same ka, idan bala'i ya samu mahaifinka ya same ka, idan bala'i ya samu kaninka ko wanka ya same ka, haka Allah zai ringa jefa bala'i. Hatta yalqa Allah wa laysa lahu khati'a, har sai mutum ya hadu da Allah ba shi da sauran laifi. Hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a, hadithun Muwatta. Yana sunan Tirmidhi, kuma da Imam Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun, haka nan al-Imam al-Hakim ya inganta shi, wanda abinda yasa malamai suke cewa bala'i yana zama alamar son Allah ga bawa. Wadannan hadisai suna cikin dalilai, sannan kar mu manta cewa annabawa su ne ashaddun nasi bala'an, waɗanda Allah ya fi tsananta jefa ma bala'i. Sai suwa summal ulama warasatul anbiya, sai kuma malamai da suka biyo suka ɗauko gadon annabawan Allah. Idan ka yadda za ka yi gadon annabin Allah, wa min irsil anbiya'i albala'u fillahi wa sabr alayhi, yana daga abinda annabawa suka bar mana gado, za a karas da bala'i kuma za a yi haƙuri da bala'i. Annabawa sun samu bala'i kuma sun yi haƙuri da shi. in ka ce za ka bi tafarkin annabawan Allah to ka shirya. Me yasa Allah ya jefa bala'i ga annabawa ga masoyansa, liyutahhira al-abda, ba dan bai son shi ba sai dan ya tsarkake shi, saboda aikinka ba zai kai ka samu aljanna ba a kiyama. Aikin naka bai kai ba, saboda aikin kafin a yi shi ya samu nukusani, ana yin sa akwai nukusani, an gama ya lalace, to shi kuma zai cece ka a kiyama. To sai a samu waɗannan jarabawa da Allah zai sa ma yana cikin maqasidul bala'i wa gayatuhu, me manufar bala'i ga musulmi, an yutahhira al-abd min zunubihi wa khatayahu, Allah ya tsarkake bawa daga zunubai da laifuka, hatta idza jaa yawm al-qiyama yakunu tahiran wa nazifan inda Allah, idan kiyama ta tsaya mutum zai tashi ne da tsafta, ba shi da kuma laifi a wajen Allah. Kana zuwa filin hisabi a ce wuce aljanna, Allah ka samu ne. Saboda haka bala'i yana sauka ga mutane ba don Allah ya ki su ba, sai don ma yana son su. Yaushe kuma zai kare? To hadisin da muka karanta yanzu ya nuna mana babu ranar karewa in kana da rai. Haka ne ko? La yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina, bala'i bai rabuwa da mumini da kuma mumina, fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah. Saboda haka baya tsayuwa ma dum tahayya, matukar kana dare. Akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an ya Rasulullah, daga cikin mutane waye wanda yafi tsananin samun bala'i? Sai manzo Allah ya ce al-anbiya, su ne annabawa. Sai manzo Allah ya ce thumma al-amsal fal-amsal, sai wanda ya fi kamanta riko da tafarkin annabawa, sai kuma wanda ya biyo bayansa wajen kamanta riko da tafarkin annabawa. Manzo Allah ya ce yubtalan nasu ala qadari dinihim, Allah yana jefa bala'i ga mutane gurgudan addininsu, gurgudan addininka, gurgudan bala'in da zai jefa maka. Faman sakhuna dinuhu, idan addinin mutum yayi nauyi, ishtadda bala'uhu, sai bala'in ya ƙara tsananta. Wa man ba'ufa dinuhu, idan addininsa yayi rauni, ba'ufa bala'uhu, sai bala'in sai zama yana da rauni. Manzo Allah ya ce wa innar rajula la yusibahu al-bala'u hatta yamshi fi an-nasi ma alayhi khati'a, mutum bala'i kan sauka gare shi har sai an wayi gari yana tafiya a duniya, bai mutu ba amma gaba ɗaya ba shi da laifi a wajen Allah. Hadisi yana sahihul jami'i saghir, hadisi 993. Akwai riwaya ta al-Imam Ahmad, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. A wannan riwaya ta al-Imam Ahmad, Sa'ad bin Abi Waqqas yace ni ne ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an, daga cikin mutane waye wanda yafi tsananin bala'i? Fa qala, sai manzon Allah yace al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ana jefa bala'i ga mutum gurgudan addininsa. Fa in kana raqiqad dini, idan mutum ya zamanto addininsa wato sako-sako ne, addinin yana ba shi da ƙarfi, yana da laushi, ibtuli ala hasabi zalika, to bala'in da zai same shi gurgudan laushin addininsa. Wato Allah yana saukar da bala'i ne gurgudan yanda zaka iya dauka saboda imaninka. Wa in kana sulbad din, idan mutum yana da addini mai ƙarfi, ibtuli ala hasabi zalika, manzo Allah yake za a mai jarabawa gurgudan wannan karfin addinin sa din. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fama tazalul balaya bir rajuli, bala'o'i ba su rabuwa da mutum, hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi khati'a, har sai an waye gari yana tafiya a duniya babu sauran laifi a tare da shi. Alhamdulillah. Akwai hadisin al-aswad, ibada labari game da Aisha, Allah ya kara mata yarda, yana sahih bukhari kitabul marba babu ma jaa fi kafaratul marab, kuma yana sahih muslim kitabul birri wassila, hadisi ne muttafaqun alayh. Bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta tafi aikin hajji, ana Mina kwanakin zama a Mina. Shi wannan yake bada labari, yace dakhala shababun min quraish ala Aisha wa hiya bi Mina wa hum yadhakun, sai ga wasu matasa na Qurayshawa sun shigo wajen Aisha suna dariya a Mina. sai ta ce ma yubhikukum, me yasa ku dariya? Kalu suke ba da labari, fulanun kharra ala tulub, ai wani shine ya fado daga igiyar da ake tamke tanci wanda ake kafawa, tanci da ake kafawa a Mina zamanin da, saboda kwanakin da za a yi a Mina bayan gama aikin hajji. Wannan yana kafa tantin igiyar, sai ta fisge shi sai ya fado. Fakadat unuquhu aw aynuhu an tazhab, har ya zama ya kusa ya karye wuyarsa ko kuma idonsa, kamar yadda labarin ya zo. Shi ne sai Aisha ta ce la tabhaku, bai kamata ku yi dariya ba. Fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saboda naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yushaku shauka fama fawqaha, babu wani musulmi da kaya za ta sauke shi ko wani abin da ya dara kaya. Illa kutiba lahu biha daraja, face Allah ya rubuta masa daraja a dalilin wannan kayar. Wa muhiyat anhu biha khati'a, kuma za a goge masa laifi guda a dalilin wannan kaya da ta sauke shi. Kaga an samu hadisi muttafaqun alai, wanda ke nuna abubuwa guda biyu din da ake samu, raf'u darajati wa kafaratu dhunub, ana samun kafaran zunubi a dalilin cutar da ta samu musulmi, sannan ana samun daukakar daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi dalilin hadisin Aisha sharh sahih Muslim juz'i na 699 yana ta'aliki ma wannan hadisi, yace fihi an-nahyu an ad-dhahik min misli hadha, wanda ya nuna babu kyau wani abu ya samu musulmi sannan wasu musulmai su rika yi masa dariya. Musiba ta samu musulmi sannan a mai dariya ba daidai bane, shine abin da Aisha take faɗa. Illa an yahsula galaba la yumkin daf'uhu, sai dai idan yarin jayi mutum wanda baka iya hana kanka, kan mutum ya aikata wani abu ya faru da shi, ya zame ya fadi, ya zama shedan yarin jayi ka har ka iya yin dariya, to nan da nan sai ka daina, sai da yafi karfin ka ne. Amma da gangan, amma ta'ammuduhu fa masmum, da gangan mutum yayi dariya saboda wata fitina ta samu musulmi, wannan bai dace a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Lianna fihi ishmatan bil muslim wa kasaran li qalbihi, al-Imam an-Nawawi yace saboda yin haka yana nuna kayan murna da sharri da ya samu musulmi, murna game da sharri da ya samu musulmi, wanda alama ce ta nakasar imani. Sannan kuma kayi wani abu wanda zaka kara sanya damuwa ga musulmi, shigar da damuwa ga musulmi, shi ma kuma haramun ne. Saboda idan musiba ta samu musulmi sai ga kana mar dariya, ransa zai baci, bacin ransa din kuma har yanzu musiba ce, kaga ka kara mar musiba akan musibar da ta same shi. To sai al-Imam an-Nawawi yace baya ga haka, hadisin Aisha ya tabbatar da takfirul khataya bil amrad wal asqam wa masa'ib ad-dunya wa humumiha, Allah yana kankare laifin bawa, yana rufe wato zunubansa, yana yafe mar saboda cututtuka da suka same shi da kuma musiba ta duniya da wata damuwa da ta same shi. Yace wa in qallat, ko da wannan damuwar kadan ce ta samu musulmi a dalilin ta yana samun waɗannan abubuwa. Wa fihi raf'u darajati bi hadhihi al-umur, sannan ko mutum yana samun daukakan daraja a dalilin musibar da ta same shi. Wa ziyadatul hasanati, ya samu karin lada. Wa hadha huwa sahih alladhi alayhi jamaahirul ulama, wanda shine abinda akasarin malaman sunna suka tafi akai, akasarin malaman sunna sun tafi akan wannan fahimta saboda wannan hadisi na Aisha, Allah ya kara mata yarda. Hadisi ne muttafaqun alayhi. Amma in ka dawo ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka samu akwai wadanda suke da fahimtar ba a samun daukakan daraja sai dai kafara na zulubi, kamar Abu Ubaida da al-Imam al-Bukhari kawo hadisin shi, sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta. La yana cewa al-waja'u la yuktabu fihi ajrun, saboda kai rashin lafiya ba a rubuta maka lada, lakin tukaffar bihi al-khataya faqat, za a rufe ma laifi, za a yafe maka laifi saboda wannan rashin lafiya da kai. Sahabban manzon Allah su kansu an samu wadanda ke da wannan fahimta, amma tunda an samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya kauda kuma wani sabani. Dama ana sabani ne idan babu hadisin manzon Allah. Ga hadisi muttafaqun alai, ko ba shi kadai ba wanda ya tabbatar lalle mara lafiya yana samun abubuwa guda biyu din nan, yana samun kafaran zunubi kuma yana samun daukakan daraja. To amma akwai sharuda guda uku, wanda ya kamata mu sani. Sharuɗan nan guda uku sun zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya, sami'a Muṭallib bin Abdullah bin Hamtab al-Makhzumi, wanda tabi'i ne. Al-Muṭallib bin Abdullah ya ji Abu Huraira yana karanta hadisin nan. Abu Huraira yana cewa, dakhaltu ala ummi Abdullah bin Abi Zi'ab a'idallah bin Shakwa, na taɓa zuwa gaida wata mata ya faɗi sunanta. Faƙalat ya Abu Huraira, ta ce masa, ya kai Abu Huraira, inni dakhaltu ala ummi Salama a'uduha min Shakwa, ni ma na taɓa shiga wajen matar manzon Allah Ummu Salama, na taɓa zuwa wajen Ummu Salama saboda in gaida ita dalilin wani rashin lafiya da ya same ta. Fa nazarat ila qarhatin fi yadi, sai ta ga wani kurji a hannuna, ita wannan mata take faɗa, Ummu Abdullah bin Abi Zi'ab, tana gaya ma Abu Huraira. Ummu Salama ta ga wani kurji a hannuna, sai ta ce, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na ji manzon Allah yana cewa, mabtalallahu abdan bi bala'i, babu wani bawan da Allah zai jarabce shi da wani bala'i, wa huwa ala tariqatin yakrahuha, jarabawan ta zo mara hanyar da mutum bai so, illa ja'alallahu zalika albala'a lahu kafara wa tahura, face Allah ya sanya wannan bala'i da ya samu mumini ya zama kafara gare shi kuma tsarkaka ga zunubin shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sharadi ma lam yunzil ma asabahu min albala'i bighayrillah. Sharadi na farko, matuƙar mumini bai saukar da wannan musibar da ta same shi ga wani Allah ba. Sharadi na farko kenan. Me yake nufi? Damuwa ta same ka sai ka koma tunanin wani ya jefe ka, kaga ba Allah ya sanya maka wannan damuwar ba, ka koma tunanin wani ne ya sa maka wannan damuwar. Malam yunzil ma asabahu min albala'i bighayrillah, ka yarda Allah ne ya saukar ma da wannan cuta. Aw yad'u ghayrallahi, sharadi na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ko kuma da cutar ta same ka sai ka koma kiran wani Allah fi kashfihi, shi zai yaye maka. Sau da yawa mutane suna samun rashin lafiya, musulmai, ana ta haƙuri, ana istighfari, an yarda daga Allah ne, amma idan cutar ta yi tsanani, lokacin an kusa mutuwa, lokacin cutar ta yi tsanani, dangi na zuwa, sai wannan ya ce, kai anya ba za a je ƙauyen nan ba, akwai wani masani wanda zai wani shiri wanda za a samu lafiya. Sai a ɗauke mutum daga nan sai da ya kusa mutuwa, aka kai shi wajen boka, kaga an raba shi da tauhidi, an raba shi da wannan lada na jinya da zai samu. Shi yasa manzon Allah ya ce, na farko ka yadda cutar daga wajen Allah ne, na biyu kar ka yadda a ce maka akwai wani wanda za a kira, ba a ce neman magani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, aw yad'u ghayrallahi, a kira wani Allah saboda ya yaye wannan damuwan. Idan aka koma tsatsuba sihiri, aka koma kiran aljanu waɗanda su za su taimaka, magana ta ƙare. Ana kiran aljani wanda shi ya san inda za a nemo maganin, saboda haka za a tafi a nemo magani a kawo ma wannan aljani, shi zai warkar da kai. Daga nan mutum ya rabu da Allah, ya rabu da manzonsa. Kaga an samu sharuɗa guda biyu, kuma hadisin ya inganta, yana sahihu targhib, hadisi na 3401. Sharadi na farko, ka yadda cutar daga Allah ce, na biyu kar ka yadda ka kira wani Allah ya yaye maka wannan damuwa. Ba a ce je in shan magani ba, wannan za ka sha magani, amma addu'ar kafa ta zama wajen Allah. Duk wani wanda ya baka shawaran a yi wani abu don a raba ka da wannan cuta, ba daga Allah ba, wannan ƙarya yake, kar ka yadda da shi. Zai raba ka ne da abin da ya rage maka na tauhidi kafin ka mutu. Sharadi na uku ya zo cikin hadisin Abu Huraira har yanzu, yana cewa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce, ma min abdin muslimin yushaku shauka fama fauka zalik, babu wani mutum mumini wanda kaya za ta soke shi ko abin da ya ɗara kaya, musiba ta same shi, in ma jikinsa ko dukiyarsa ko iyalansa. fayahtasibuha sai yayi fatan ya samu ladan illa qussa biha min khatayahu, face an dace wasu laifukansa a dalilin wannan musiba da ta same shi. Magana ta kare, kaga kenan sai kai fatan ka samu ladan. Saboda ka idan kana jinya kai musulmi, ka rika fatan wannan jinyar ta zama kafara gare ka, kar ka dauka wahalar banza kake sha, ka rika fatan ka samu lada akai. In baka yi fatan ba, baka cimma sharadi na uku ba. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 3411. Saboda haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi, babu wani mumini, ya taho cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa hatta mutumin da ya aikata abinda ya jawo mar cuta, idan ya gane kuransa ya tuba ya cimma waɗannan sharuɗa guda uku, zai samu lada. Misalin su shine mutumin da ya zina, a dalilin zina ya kamu da cutar sanyi ko kuma ya kamu da HIV, kaga shi ya jawo ma kansa. Amma in ya cimma sharuɗa uku ɗin nan, an gama cutar za ta zama kafara gare shi, kuma da raf'ud darajati a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wanda yana mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal hudu shafi 502, ka'idar da ake nema shine waɗannan sharuɗa guda uku su tabbata, ka yadda kaddara ce ta Allah, Allah ya hukunta bifi karfin Allah ba wannan rashin lafiya da ya same ka, kar ka yadda a ce wani ya jefe ka. Zaka samu mutum yana da yara, saboda yaro ɗaya ya fandare, sai a ce ai ɗaya daga cikin matarka ita ce ta samu wani boka ya sihiri ma, to yanzu sai da boka kafin Allah zai hukunce sa? Allah yana hukunta abin da ya ga dama. Saboda haka babu boka a cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah idan ya yi hukunci baya neman shawaran mala'iku ko mutane, kuma idan Allah ya hukunci babu mai yaye maka wannan hukunci sai shi. Saboda haka ka yarda hukuncin Allah ne. Idan addu'a za ka yi, ka yi addu'an nan ga Allah. Idan kai ka jawo cutan, ka yi kokari ka nemi gafaran Allah. Ka nemi gafaran Allah, ka yi fatan ka samu lada akan jinyar da kake samu. Wannan cutar da ka samu, ko da kai ka jawo ta, sai ta zama dalilin kafara da raf'u darajati gare ka a ranar kiyama. Allah ya samu gani. Hadisi na gaba. Haddathana Ahmad bin Yunus At-Tamimi qala haddathana Abu Bakr bin Ayyash Al-Asadi an Muhammad bin Amr Al-Laythi an Abi Salamata shine Hammad bin Usama Al-Kufi an Abi Huraira. Abu Huraira yace jaa a arabiyun, wani balaraban kawai ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. فقال سيتي هل أخذتك أم من دم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتيم ونم بلاردي هل أخذتك أم من دم؟ أكليكو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتيم شين أم من دم تاتب كامك؟ وأي أكي كرا أم من دم؟ انكدو لسان العرب جزء نقوم شاءك شافنا دارية 90 أم من دم kunyatul humma, asali tun a zamanin jahiliya larabawa suna da alkunya da suke mazazzabi, suna kiran zazzabi da sunan ummu mildam. Ummu mildam wal arab taqul, larabawa suna cewa qalatul humma, wai zazzabi na cewa ana ummu mildam, ni ce ummu mildam, akulu lahama wa amassu dama, saboda ina cin naman mutum kuma in sha jininsa. Larabawa suna da wannan karin magana suke tun a jahiliya. Zazzabi wato yana cewa ni ne ummu mildam. Me yasa ake kira na ummu mildam? Laham wa dam shine aka hada aka yi mildam. Ummu mildam sai zazzabi yace ni ne ummu mildam. Dalilin da yasa ake kira na ummu mildam saboda akulu lahma wa amassu dama, ina cin naman mutum kuma ina shan jininsa. Kuma haka ne zazzabi yana cin naman mutum, kaga ya rami. Zazzabi yana shanye jinin mutum, kaga ana neman jini da za a saya ko neman taimako. To ya nuna zazzabi yana sa mutum ya rami, yana wahal da mutum, shi yasa ake kiransa ummu mildam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye wannan balaraban kawai, shin ummu mildam ta taba kama ka kuwa? Wato zazzabi kenan. Kala sai wannan balaraban kawai yace wa ma ummu mildam, menene kuma ummu mildam? Bai ma san ummu mildam ba. Kala sai manzo Allah yace harrun bainal jildi wal lahm, wani zafi da yake tasowa tsakanin fatar mutum da naman sa. kalu la yace ba ne ban san shi ba wato bai taba zazzabi ba a rayuwarsa kalu sai wazo Allah yace fa hal sudita shin an taba sa maka ciwon kai yace wa masuda menene asuda bai ma san ciwon kai ba kalu sai wazo Allah yace rihun ta'karibu fi ar-ra's wata iska ce da take bijirowa a cikin wato kashin kai idan wannan iska ta bijiro a cikin kashin kai tabribul uruq wanda tana dukan jijiya wato idan shi yasa idan mutum yana ciwon kai aka kama kan sai a dinga jin jijiyar tana harbawa kala la wannan balaraban kawai yace ciwon kai bai taba samun sa ba kaga bai taba zazzabi ba bai taba ciwon kai ba kala sai yace falamma kama lokacin da wannan balaraban ya tashi kala sai manzo Allah yake man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar wanda ke so ya kalli mutum daga cikin yan wuta faliyan gurru to ya kalli wannan ya dube shi hadisin isnadinsa yana da kyau yana cikin ta'liqatul hisan da hadisin 2905 wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa sai jama'a suna tambani idan ka zauna da lafiya baka ciwo to alamar kai dan wuta ne da yawa suna da wannan tunani matukar baka zazzabi baka ciwon kai kana nan lafiya kalau ya ce a wannan alama tun daga duniya ka sani makomaka wuta la ba gaskiya bane ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya faɗe shi a dalilin wani abu daban ba wai a dalilin rashin wannan lafiya na mutumin da ya faɗa bai taba zazzabi ba bai taba ciwon kai ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ku dubi dan wuta la ba wannan bane saboda akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka hada baka daukan hadisi guda ka jefar da wani dole sai ka tattaro hadisai na manzon Allah in ka hada su wuri guda sai kai hukunci idan ka dauki wannan hadisi sai ka ce eh to lallai ko da yake jinya ni'ima ce amma ya nuna cewa wanda baya yin ta ma dan wuta ne zahiri kamar hadisin haka yake nufi kuma ba daidai bane yana bayanin sa yana majmu'u fatawa mujallad na 11 shafin 119 wanda ibnu taymiya ya magana akai yake cewa as-sawabu annahu laysa hadha afdal min hadha mutlaqan don baka taba ciwo ba baka fi wanda ya dade ya samu lokaci mai tsawo yake ciwo ba baka fi shi ba wancan da ya dade yana ciwo bai fi ka ba wala hadha afdal min hadha mutlaqan bal afdaluhuma atqahuma mu dawo ga alqur'ani as-suratu hujurat ayat 13 Allah madaukake yace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah alimun khabir wa taqwa mabniyatun ala aslayn malamai sun ce at-taqwa kiyaye Allah yana kan abu biyu kuma in ka lura da rayuwarka haka ne ba a cewa mutum mai kiyaye Allah sai ya tabbata akan abubuwa guda biyu na farkon su shine as-sabru na biyun su ash-shukru ka rasa kai hakuri ka samu kai godiya shikenan shine at-taqwa rasawa da kai bai hana ka hakuri ba sai a ce wani ya kiyaye samu da kai bai hana ka godiya ga Allah ba sai a ce wani ya kiyaye saboda haka idan aka ce inna akramakum indallahi atqakum ana la'akari ne da gefe biyu din nan da wanda ya samu da wanda ya rasa akwai hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'imu shakiru lahu mislu ajri sa'imi sabiri kai da kauni kana cin abincinka kana samun lada idan rana ta fadi irin ladan mutumin da ya wuni yana azumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ya za a yi ka ci abinci ka samu lada irin nan mutumin da ya wuni yana azumi sai manzo Allah ya ce da ka ci abincin sai kai godiya ga Allah wancan da yayi azumi sai yayi hakuri domin neman yardan Allah kaga shi ya samu lada ne don hakuri da yunwa kai kuma ka samu lada ne don godiya ga Allah akan ni'imar da ka samu saboda haka akan su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu bawa ladan sa ake cewa wani ya kiyaye Allah ko bai kiyaye shi ba wanda hadisin yana silsilatu sahiha
hadisi na 655. Saboda haka hakuri idan musiba ta samu mutum, kai hakuri idan musiba ta same ka, wato yana nuna kana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisin Abu Suhaib bin Sinan, Suhaib Rumi, wanda shi ya tabbatar da wannan, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu kullu ma fihi khairun, shi mu'mini duk wani abin da ke tare da shi alkhairi ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ya tabbatar mu'mini da yake da lafiya alkhairi ne, mu'mini da yake jinya alkhairi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, babu ne samu haka sai mumini, in asabahu sarra'u fa shakara, idan dadi ya samu mumini sai ya ma Allah godiya, fa shakara Allah falahu ajrun, sai ya samu lada. Wa in asabahu darra'u, idan cuta ta samu mumini, fa sabara falahu ajrun, yayi hakuri ya samu lada. Fa kullu qada'in lahi lil muslim khairun, wannan shine mahallu shahid, fa kullu qada'in lahi lil muslim khairun, duk wani hukunci da Allah ya wa musulmi, duk wani hukunci da Allah ya wa musulmi alkhairi ne. Saboda haka idan Allah ya hukunta lafiya gare ka, alkhairi ne, saboda za ka yi ta ibada kana ma Allah godiya da ka bani lafiya. Idan cuta ta samu mumini alkhairi ne, ta zama kafara gare ka idan ka yi hakuri ka cimma sharuɗa da muka yi magana akai. Kaga kenan rayuwar mumini gaba ɗayanta babu sharri, ba a samu mumini wanda yake tare da sharri. حديث يزو رواية الإمام مسلم عند تزوى كتاب الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم إن شوى أجبا لأمر المؤمن أبما ما كينا قال أمر المؤمن إن أمره كله خير. الأمر المؤمن قبائع الخيرين وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن دائي يسام مؤمن سيما الله قوديا godiyarsa sai ta zama alkhairi gare shi. Wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu, idan cuta ta samu mumini sai yayi hakuri, hakurin sai ya zama alkhairi gare shi. Wadannan hadisi ga sunan da yawa ingantattu sun tabbatar lallai babu bambanci tsakanin wanda yake yawaita jinya da wanda ke yawaita samun lafiya, sai ta tsoron Allah kadai, sai ta kiyaye dokokin Allah. Saboda waccan ayata alqur'ani inna akramakum inda Allahi atkakum, ga kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin abu huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace qa'imu shakir lahu mislu ajri sa'imi sabir. Akwai hadisin suhaib bin sinan wanda manzon Allah yake cewa fa kullu qada'il lahi lil muslim khairun, da riwayata al-imam muslim manzon Allah yake cewa ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khairun, al'amar mumini gaba ɗaya alkhairi. Akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda manzo Allah yake cewa ajibtu min qada'illahi lil mu'min, ina yin mamakin hukuncin Allah ga mumini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi mamaki, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki abin abin sha'awa ne, wato hukuncin da Allah ya wa mumini, sai manzo Allah yace nayi mamaki, wato saboda taimakon da Allah ya wa masu imani, dan taimakon Allah ne. In asabahu khairun hamida wa shakara wa in asabathu musibatun hamida wa sabara, manzo Allah yace fal mu'min yujar fi kulli amrihi. Hadisi Sa'ad bin Abi Waqqas, idan alkhairi ya samu mu'mini sai wa Allah godiya, ya ta yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan musiba ta samu mu'mini sai ya godiya ga Allah, ya hakuri akai. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yace fal mu'min yu'jaru fi kulli amrihi, shi mu'mini ana bashi lada a cikin al'amuransa baki ɗayan su. Hadisin al-Imam Ahmad da kuma al-Imam An-Nasa'i, wanda al-Ibn Hajar ya bada misali da shi a Fathul Bari Kitabul Marda mujallal 10 shafi na 130. Don haka idan aka ce al-ibtila'u, asali jarabawa shine al-ibtila'u, bala'i musiba tana zuwa ne da salo biyu, wanda shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alqur'ani. Musiba tana zuwa ne da salo biyu, jarabawar Allah shine al-ibtila, tana zuwa da salo biyu. Allah ya faɗa suratul anbiya ayata 35, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, muna muku jarabawa da sharri muna muku jarabawa da alkhairi, kowannen su fitina ce. Saboda haka idan Allah ya baka lafiya, menene jarabawa ce? Fitina ce. Idan Allah ya sa maka cuta, jarabawa ce? Fitina ce. Abinda ake so a samu idan ka samu lafiya shine kayi wa Allah godiya. Abinda ake so a samu idan ka samu wata cuta shin kayi hakuri, ka kiyaye dokokin Allah? Wannan shine kadai. Amma babu makawa, dole ne mumini ya samu jarabawa a rayuwarsa, kamar da muka karanta cikin waɗannan hadisai. Ibnul Qayyim al-Jawziyya da yake littafansa dama suna da muhimmanci, mutum ne wanda Allah ya bashi zurfin ilimi da kuma fasaha da basira, yanda yake iya ciro hukunci daga littafin Allah da sunnar manzonsa. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne muhimmin gaske, mujallal na hudu shafin 189 yana magana akan ilaju harril musiba wa huzniha. Kai musulmi, ka riga ka sani musiba ba makawa sai ta same ka, ba makawa, haka Allah ya faɗa za ta same ka, kuma da'iman ne babu ranar rabuwa da ita sai ka haɗu da Allah. Ni'ima ce gare ka, ba azaba bace. Sai ce to yanzu taya za a yi ka samu sauki? Sai ba da misali, yayi babi musamman akan yanda za a yi ka samu sauki in ma tunanin ya zo ma. Azabul Ma'ad ya ce ka dubi aya ta 155 ta suratul Baqara, mai Allah ya ce bashirissabirin, kai albishir ga masu haƙuri. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah bai ce musibar zai kawo da ita ba, yace kai albishir ga masu haƙuri. Lati kaga kenan, musiba in ta same ka, number 1 ka zama mai haƙuri, dan ba makawa sai ta zo. Idan ta zo, me ya kamata ka ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wataala yace waɗanda suka ɗau wannan siffa suna samun yabo daga Allah tabaraka wataala, suna samun rahama daga Allah subhanahu wataala, waɗannan suke kan shiriyar Allah. Ya bada misali da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa ma min ahadin tusibuhu musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ka rike wannan addu'a, ka rike wannan aya. Duk musibar da ta same ka rashin lafiya ne. Mutane da yawa sukan ce na samu cuta kaza, me za a rike? Ai, ba ka da addu'ar da ta wuce wannan, wanda Allah subhanahu wataala ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Manzo Allah ya ce idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka hada da addu'a allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ka balla dan musiban nan, Allah ka balla dan musiban nan, wa akhlif li khayran minha, ka canza min da abin da yafi alkhairi game da musiban. Kaga baka ce Allah ka raba ni da ita ba, dan baka san musibar ni'ima ce gare ka ko fushin Allah ne ba, sai ka ce Allah ka canza min da abin da yafi shi alkhairi. Manzon Allah yace illa ajarahu Allahu fi musibati, fa ce Allah ya bashi lada ga wannan musiba, wa akhlafa lahu khayran minha, kuma tun daga duniya Allah zai canza maka daga wannan jarabawa da yema, zai baka abin da yafi wancan a nan duniya kafin ma a je lahira. Kaga wannan ya nuna akwai dan sauki da zaka samu a rayuwarka. Idan musiba ce ta karyewan jari, ba ta wuce wannan. Idan musiba ce ta jinyar wato jiki, ba ta wuce wannan. Matukar kayi riko da wannan addu'a, Allah zai canza ma da abin da yafi wanda ya karba. Yace wa hadhihi al-kalima min ablagi ilajil musiba, wannan kalma ita ce mafi tsanani ta wajen jinyar musibu gaba ɗayansu. Matukar musiba ta samu mutum ya rike wannan, to babu wata jinya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da tafi falala fiye da wannan ayar da Allah tabaraka wataala ya faɗa a suratul Baqara, da kuma addu'ar da manzo Allah ya karantar da mu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha wa anfa'uhu fi ilajihi wa fi ajilatihi wa ajilihi wa ajilatihi fa innaha tatadammanu aslayn abimain. Saboda wannan ayar ta dauki abubuwa guda biyu manya. Idza tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatiha bi ma'rifatihi ma tasalla an musibatihi. Idan har ka iya fahimtar abu biyu game da wannan aya da wannan hadisi na manzon Allah, zaka fahimci wani asali, wato manyan asali guda biyu na addini. na ɗayan su shine innal abda wa ahlihi wa malihi milkun lillahi azza wa jalla. Haqiqa me ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mu na Allah ne kuma ga Allah zamu koma. Me kake nufi? Kana nufin da kai da dukiyarka da lafiyarka da iyalinka mallakan Allah ne haƙiƙa, baka da komi, duka na Allah ne. Ka yadda cewar lafiyar da Allah ya karɓa nashi ne, ka yadda cewar dukiyar da Allah ya karɓa nashi ne, ka yadda cewar ɗan da Allah ya amsa nashi ne. Wa qad ja'alahu indal 'abdi ariyatan, Allah ya baka aro ne dama, aro kawai Allah ya baka. Fa idza akhadahu minhu fa huwa kal mu'ir ya'khudhu mata'ahu min al musta'ir, idan ranar Allah ya ce ba ni ajiyar da na baka, ya za a ce Allah ya zalunci? Ajiya ya baka sai ya karba, dama lafiyar ajiya ce ya baka, dukiyar ajiya ce ya baka, da da ya baka ajiya ne, ranar sai ya ce ba ni ajiya, shin anan Allah ya zalunci? Shine ma'anar inna lillahi. Wa aidan fa innahu yace majfufun bi adamai, sannan ya kamata ka san cewa kai dan adam fayau tana gabanka tana bayanka, wato gabanka empty ne bayanka ma empty ne. Yace ya kamata dan adam ya sani adamin qablahu wa adamin ba'dahu, da kafin ka zo baka, nan gaba bayan ka mutu baka. Ya kamata dan adam ya san da wannan, ya rika tunawa kafin ka zo duniya ina kake, baka nan gaba kuma ba ina zaka, baka nan yanda da baka haka gaban za a samu babu kai. Wa milkul abdi lahu mata mut'atan mu'ara fi zamanin yasir, duk abin da kaga dan adam ya samu anan wallahi jin dadi ne da aka bashi aro, kuma lokacin kadan ne, jin dadin kadan ne dan aro aka baka, dan ba makawa sai ka mutu, in ka mutu za a karba, in an karba shikenan. Yanda da ka zo duniya baka da komi, haka za ka mutu ka tafi ga Allah baka da komi. Wa aidan fa innahu laysa alladhi awjadahu an adamihi hatta yakuna milkuhu haqiqa wala huwa alladhi yahfazuhu min al-afati ba'da wujudihi, wannan dukiyar da ka samu, wannan dukiyar da ka samu ba ta iya tsaron komi gare ka, ba ta iya hana hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala gare ka. Wala yabqa alayhi wujuduhu, idan ka samu dukiyar ba ta tabbata, falaysa lahu fihi ta'sirun, dan haka dukiyar ba ta da ma'ana, ba ta da tasiri sai in ta amfani lahiranka shine kadai. Wala milkun haqiqi, idan kana ganin kana da dukiya, mallakar na haqiqa ba naka bane, mallakan haqiqa ba naka bane. Mutum nawa da ya samu dukiyar ba a iya lissahinta, amma da ya mutu aka sa shi likafani aka kai shi bayan gari an je har an tafiya, aka zo aka ci gaba da shagali, shi an gaba da shi, a ti a ɗebi dukiyar man a je a binne shi da ita, in ma an yi barayi za su biyo sahu, saboda su san ba za ta amfane shi ba, kuma in an zo kwace dukiyar ma duk yanda ya so ta ba zai iya hanawa a ɗauka ba, saboda dama ta duniya ce kuma shi ya batta, an gama sai abin da ya aikata da dukiyan zai ta rasa kiyama. Fa innahu mutasarrifun fihi bil amri tasarruful abd al ma'mur al manhi la tasarruful mulak, wato idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya a duniya, ya kamata ka sani, inji Ibn al Qayyim al Jawziyya, wannan dukiyar da Allah ya baka kana sarrafa ta ne a matsayin wanda aka mar umurni dan Allah da ya kawo ka ya baka dukiya, yace yi kaza da dukiyan, bar kaza da dukiyan, yi kaza, to haka za ka yi, ba wai a matsayin ka ne mai mallakan ba, saboda ba taka bace, dan da babu kai kuma gaba ma babu kai, saboda haka zaka tafi ka batta wanda ya kawo ka shi ya ba da dukiyar, dan shi ya tsara duniyar da ka taras har ma ka samu wannan dukiya. Da babu kai ka zo duniya wanda kowa ya sani inda ake haifuwan jinjiri, in ka dauka ba abinda jinjiri zai iya, kuma bai zo da komi ba, wanda sai an ma an dauko kyalle an lullube shi, ko saboda sanyi kar da dame shi, to illa iyaka dan adam ba shi da abinda yake da shi a duniya, yanda ka zo baka da shi haka zaka koma baka da shi, sai dai abinda ka koma ka taras, wato na bin umarnin Allah akan rayuwarka. Walahaza la yubahu lahu min at-tasarrufati fihi illa ma wafaqa amra maliki al-haqiqi, saboda haka yasa idan kana da dukiya sai Allah ya ce yi zakka, yi kaza yi kaza, saboda shine mai dukiyar, shi ke baka umarni, ya san ba taka bace aro ya baka, kuma da so da ki akwai ranar da zai amshi abinsa. Sai ce to ka san da wannan shine ma'anar inna lillahi. In ka ce inna lillahi, mu na Allah ne, ba kai kadai ba da kai da dukiyarka da iyalinka da ƴaƴanka duk na Allah ne. To idan ka ce wa inna ilaihi raji'un, ka samu asali na biyu. Me yake nufi? Masirul abdi, makomar bawa, marji'uhu ila Allah maulahu al-haq, makomar bawa tana ga Allah, wanda shine Allah shine majibincin bawa na hakika. Wala budda an yukhallifa ad-dunya wara'a dhahrihi, babu makawa da so da ki dan adam sai ya bar duniya. Allah ka sa mu cika da imani. Wa yaji'a rabbahu fardan kama khalaqahu awwala marra, sai dan adam ya koma ga Allah shi kadai kamar yanda Allah ya halice shi a karon farko. Yaya Allah ya halice ka a karon farko? Bila ahlin wala malin wala ashira wala sadiqin wala hamimin. Yanda ka zo duniya, ba mata, babu dukiya, babu dangi, ba masoyi, ba aboki, haka ka zo baka ma san kowa ba, hatta iyayenka baka san su ba. Ka dubi jinjiri, bai san waye iyayensa ba. Yanda ka zo duniya, to haka za ka koma ga Allah. Duk wanda ka yi mu'amala da shi a duniya, wallahi an manta da shi, daga kai sai Allah. Allah ka samu iya amsa. Walakin bil hasanati wassayyiati illa iyyaka, me yayi ladanka, me yayi laifi. Fa idza kanat hadhihi bidayatul abd, idan ya zama farkonka kenan baka da komi. Wa ma huwilahu wa nihayatuhu, yanda aka sarrafa rayuwar dan adam, makomarsa ya zama bashi da komi. Fa kaifa yafrahu biwujudin aw ya'sa ala mafqudin, shi Ibn Qayyim yace idan ka tuna ƙarshen ayan wa inna ilayhi raji'un, dukkan mu za mu koma ga Allah. Yace to menene kuma da zai zama ka kasa hakuri dan danka ya mutu, ka kasa hakuri dan kai asaran dukiya, wanda ka riga ka sani kowa sai ya tafi ga Allah subhanahu wataala. Fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'lam min a'zam ila jihadad da, saboda haka Ibn Qayyim yace in musiba ta same ka, dauki ayan nan. Aya tana nuna mana ka tuna farko ka tuna karshe. Inna lillahi, ka tuna farko. Wa inna ilaihi raji'un, ka tuna karshe. In ka tuna farko ka tuna karshe, ka sani wato kome na Allah ne. Sannan kuma babu yanda dan adam zai ya kauce matsarin Allah subhanahu wataala. Yace ka san ilmi yaqini bi annahu ma asabaka lam yakul liyubqiyaka, duk abin da ya same ka dama Allah ya tsara, dan shi ya tsara duniya. Ya riga ya gama shirya duniya sai ya kawo ka ya aji. Ka isa kai wani abu? Baka isa kai wani abu ba, sai akan tsarin da ya ma duniya. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake faɗa a suratul hadid aya ta 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Duk wata musiba da ta auku tuni Allah ya riga ya rubuta tuntuni. Likai la ta'asau ala ma fatakum, saboda in ma kun rasa wani abu kar takaici ya dame ku. Wala tafrahu bima ataku, in ma kun samu wani abu kada taƙama ta halaka ku. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakuwa. Ka riƙa tunawa wa min ilajihi an yabura ila ma usiba bihi, sannan ka dubi musibar da Allah ya sa maka. In ka duba a jikin musibar ma akwai rahama, a jikin musibar akwai rahama. Fayajidu rabbahu kad abqa alayhi mislahu, tana yiwa ɗanka ɗaya Allah ya karɓa, wani Allah ya karɓi ɗansa guda goma. In kai tunani duniya tana da faɗi, sai ka samu akwai wanda musibar tsakaninka naka ninkin baninki, abu afdala minhu wadda kharlahu in sabara. Amma duk da haka Allah ya ce in ka yi haƙuri, ɗan da ka rasa gida ne a aljanna aka gina saboda haƙurin shi kawai. Ɗanka ya rasu, za a baka gida. Ka rasa haihuwa, za a baka ni'ima ta Allah subhanahu wataala. Wanda ya samu ɗa, jarabawa ce gare shi. Wanda ya rasa ɗa, shi ma jarabawa ne. In sabara wa radiya ma huwa a'zam min fawati tilka almusiba bi ad'afin mudha'afa. In dai mutum ya yi haƙuri, to ni'imar Allah da ya rasa a duniya a kanta Allah sai ya sa kamar a kiyama. Walau sha'a laja'alaha a'zam mimma hiya, sannan kuma shi Allah inda ya ga dama duk musibar da ya sa maka, wallahi da ya sa ma fiye da ita. Ba mamaki ka karye a kafa sau daya, in Allah ya ga dama da karayen kafafun biyu ne duka ko, in Allah ya ga dama sai ka karye gida goma kuma ba za ka mutu ba, kai ta jinya dan mutuwar tashi ce, sai ya ga dama ya karbi ranka. Saboda haka hatta musibar ma da ya saka maka cikinta ma akwai ni'ima, cikinta akwai rahamar Allah. In talauci ya ma yawa ka duba sai ka ga wanda ya fi ka. Shine abin da manzon Allah yake mana ishara da shi, na cewa ku rika duba na ƙasa da ku, kada ku rika duba na sama da ku, saboda shi zai fi sa ku dubi ni'imar Allah, ku dubi rahamar Allah, ku gane Allah bai ƙi ku ba. Ibn Fawati mahbubin yana cewa kuma ba ma hakan ba, in ka zauna kai tunani, yace in ka dubi duniya, ka dubi duniya gaba ɗayanta, la ya'lam annahu fi kulli wadin banu sa'adin, wannan wani karin magana ne, yace duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'ad ke zama. Me ake nufi da duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'ad ke zama? Wato abin da ya samu gidanka shi ya samu wancan gidan, shi ya samu wancan gidan. Wal yanzur yamnatan fa hal yara illa mihna, ka duba dama da kai jarabawa ne. Thumma liyatif yasra fa hal yara illa hasra, in ka dubi hagu nadama ce. Wa annahu law fattasha al alam, Ibn Qayyim yace idan ka binciki duniyar gaba dayanta, lam yara fihim illa mubtalan, duk dan adam da ka gani bala'i yana tare da shi. Ka dubi duniya kuma haka ne mu da muke zaune a masallaci, na kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya yake faɗa, yana cewa in ka dubi kowa zaka samu bala'i ya taba samun sa, in ma bi fawati mahbubin, yana da wani masoyi Allah ya karbe, ba a rasawa a wannan jama'a ko an husuli makruhin, ko ko wani abu mara kyau ya same shi, in ma cuta ko asara na dukiya, ba a rasa mutum da wannan. Wa anna shururar duniya ahlama naumin, sharri na duniya kamar mafarki ne wanda babu dan adam da ke kubuta gare shi. Sannan kuma ni'imar duniya ka zillin za'ilin, tamfar inuwa ce, komai yawan ni'ima akwai ranar da za a rabu da ita. Yana cewa in abhakat qalilan abkat kaseera, in ni'imar duniya ta sa da yawa sun kadan sun yi dariya, to da yawa ni'imar ta sa sun yi kuka. Ni'imar duniya in ka same ta kana dariya, wannan ni'imar ta sa wasu sun yi kuka. Wa in sarrat yawman sa'ad daharan, in ta faranta rai na yini guda zaka samu ta bakanta ran wasu na tsawon shekara guda. Wa in mata'at qalilan mata'an man'at tawila, idan ta bada jin dadi dan kadan zaka samu ta hana jin dadin na lokaci mai tsawo. Ya bada misali da maganar Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa in ma kai tunani a rayuwarka, li kulli farhatin tarha, adashe ne duk farin ciki da kai sai ka biya da bakin ciki, duk murna da kai sai kai takeici, duk dariyar da kai sai kai kuka. Yana cewa wala muli'a baitun farahan, babu gidan da za a cika shi da farin ciki, illa muli'a tarahan, face sai an cika wannan gida da bakin ciki, komai dadewa. So rayuwar haka Allah ya tsara ta, wanda baka iya raba ta da shi. Saboda ka in ta same ka sai ka koma ga wannan aya ta Al-Qur'ani. Allah subhanahu wataala yana cewa mu riko da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu kara da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ya Allah ka bani lada akan musibar da ka sa min, kuma Allah ka canza min da mafi alkhairi fiye da wannan abin da na rasa. Idan kai riko da wannan, to zaka tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.